Yani kashi na biyu na tauhidi, ba muna cikin bayanin tauhidi ba ce, tauhidi ya kasu kashi uku: tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifati. To mun yi na rububiyya. Menene tauhidin rububiyya ya kumsa? Tauhidin rububiyya ya kunshi abubuwa uku: kadaituwar Allah da halitta, kadaituwar Allah da mulki, kadaituwar Allah da shirya al'amuran bayi duka, al'amuran bayi, tadbirul umuri bi yadihi, tadbir. To shi abinda tauhidin rububiyya ya kunsa. Mun yi su ko? To yau sai kashi na biyu na tauhidi, shine tauhidul uluhiyya, tauhidin uluhiyya, tauhidin ibada kenan. Wa huwa shi tauhidul uluhiyya shine ifradul lahi ta'ala, kadaita Allah madaukakin sarki bil ibadati da ibada. A yadda da cewa ibada ba a yin ta ga kowa sai ga Allah, to shi abinda tauhidin uluhiyya shi ko yake magana akai. Bi Allah takuna abdan li ghayrillah, shine kai mutum kakkazan bawa ga duk wanda ba Allah ba. Ma'ana kakkazan bawa duk abinda ake kira ibada, to kakkai ta ga duk wanda ba Allah ba. La ta'budu malakan, kakka bauta ma mala'ika. Wala nabiyan, kakka bauta ma annabi. Wala waliyan, kakka bauta ma wali, kaza Abdul Inyasi. Wala shekhan, kakka bauta ma shehi. Wala umman, kakka bauta ma uwa. Wala aban, kakka bauta ma uba. Waɗannan duk ba a bautar su. La ta'bud, kakka bauta ma kowa illa Allah wahdahu, sai Allah shi kadai. To shine tauhidin uluhiyya. Fa tufridullah ta'ala wahdahu, sai ka kadaita Allah madaukakin sarki shi kadai. Bi ta'alluhi da ibada, wa ta'abbudi da ibada. At-ta'alluh ibada daga Allah. Wala hadha, saboda haka yusamma, ake kiran wannan tauhidi tauhidul uluhiyya, tauhidin uluhiyya, tauhidin bauta kenan. Wa yusamma, kuma ana kira ne tauhidul ibada, tauhidin ibada. Ko kace tauhidin uluhiyya, ko kace tauhidin ibada. Fa bi itibari idafatihi ila Allah, yan an kai la'akari da rabu wannan nau'in tauhidin zuwa ga Allah, huwa tauhidul uluhiyya, to na ake kira ne tauhidin uluhiyya. Wa bi itibari idafatihi, yan an kai la'akari da raba shi ila al'abidi zuwa ga mai bautar, huwa tauhidul ibada, shi nan yake zama tauhidin ibada. Wal ibadatu ibada mamniyatun, wanda anka gina ce ala amraini azimaina, akan al'amura biyu manya. An gina ibada akan abubuwa guda biyu. Ibada tana da ginshiƙai guda biyu manya, kuma su ne almahabba, so wata azim da girmamawa. Wanda anka tilas tama ya bauta ma Allah akan tilas ba akan yana so ba, yayi ibada bai ibada ba. Wanda ya bauta ma Allah saboda ya iskan ma uwayensu, uwaye ne kawai yana yi mutanen garin da don kan mutanen garin su kyamatai, amma ba don ganin girman Allah ya ibada ba, yayi ibada bai ibada ba. Ibada ba ta zama ibada sai ta cika wannan sifofi biyu. Kai akwai mahabba, kai ta akan mahabba wa ta'zim, saboda sun da kakawa Allah, kai yadda ubangijinka ne kuma kana so ne, sannan kai yadda da girma, kai ibada don ganin girma ne. Muna tare? Kaga so shi ya nuna wanda anka tilasta mai akan tilas bai ibada ba. A tilasta ma duk abinda kai tilas bai zan ibada ba. Hakan ga abinda kai yi kuma bai da kima, iyaka don dai kakka hito sai yasa a ce ai bai sallah, shi dai sai haka sallah, amma ba wai don ganin girman Allah haka sallah ba, don kan mutane su kyamace ka a ce ai bai sallah, a soke ka, ita ma hayya baka yi sallah ba. Ibada ba ta zama ibada sai ta tara waɗannan rukunnan guda biyu: mahabba wa ta'zim. Muna tare? Annatiju anhuma, abinda zai haihuwa gare su in anka tara biyun, ga me zai haihu? Sai ya zan innahum kanu yusari'una fil khairati. Allah yana magana game da bayansu na kwarai, yace innahum, lalle su kanu sun kasance yusari'una, suna gaggawa, fil khairati, ga ayyukan alkhairi, gaggawa suke ga ayyukan alkhairi, babu naki babu nauyin jiki. Waya da unana, kuma suna bautar mu, domin al-addu'a huwa al-ibada, suna bauta muna ragaba akan kwadayin rahamar mu wa rahaban da kuma tsoron azabar mu. Kaga mi ke sa kwadayi? Al-mahabba. Mi ke sa tsoro? At-ta'zim. Fa bil mahabbati, to da soyayya takunu ragaba, kwadayi ke kasancewa. Ana samun kwadayi da soyayya. wa bi ta'zimi da girmamawa kuma takunu rahaba tsoro ke kasancewa al khawf da tsoro ar-rahaba da al-khawf duk ma'anar su guda wala hada saboda haka kanatul ibadatu ibada ta kasance awamira wa nawahi ibada ta kasance umurnoni ne da hane-hane yi kaza ka bar kaza su aka ce mai ibada awamira umarnoni mabniyatun ala ragaba waɗanda anka gina ne akan kwadayi wa dalabil wusul da kuma neman saduwa ila al-amir zuwa ga wanda ya umarnin don me kaka sallah Allah ya umarni ayi sallah to yanzu kana nan kana bai umarnin don me haka sallah domin kwadayan abinda zaka samu ga wannan da kai sallah don shi domin neman saduwa zuwa ga neman kusanci zuwa ga Allah ga wannan da ka bi umarni ne wana wahi hana suko mamniyatun abi waɗanda anka gina ne Allah ta'zima akan girmamawa rahaba da tsoro min hada al'azim daga wannan mai girma wanda ake ganin girma nai suko abubuwa an hana kaza an hana kaza an hana zina duk da yake kana son ka tahe kai amma sai ka tuna an hana to dan me da yasa ka hanu saboda ganin girman wannan da ya hana to saboda ganin girma ne shi yasa ka ji tsoro nai wanda ba ka ganin girma kana tsoro nai ba baka tsoro nai ina fatar kun fahimta fa idza ahbabta Allah ta'ala don haka in ka so Allah madaukakin sarki ragabta sai ka yi kwadayi ragabta in ka ce ragabta zaka yi kiyama amma ragaba rageba da ragaba in ka wagayunin fataha shine kwadayi in ka yi mata kasara sai ta zan kiyama man rage ba an sunnati wanda ya kiyama sunnata to ina yake fa idza ahbabta Allah ta'ala in ka so Allah madaukakin sarki ragabta sai kai kwadayi fi ma inda hu ga abinda aggune na rahama wa ragabta kuma sai kai kwadayi fi lusuli ilaihi ga saduwa zuwa gare shi wa dalabta tariqa kuma sai ka nemi hanya al-musila ilaihi mai sadarwa zuwa gare shi wa qumta kuma sai ka tsayu bi da'atihi ga mai da'a alal wajhi al-akmal akan fuska mafi kammala mafi cika wa idza azzamta wa hakan ga in ka girmama Allah kuma in ka ga girma Allah khifta minhu to lokacin zaka jin tsoro daga gare shi kullama hamamta bima asaitan sadda duk kai nihin saba mai kai nihin wani sabo istash'arta sai ka san azamatal khaliqi girman mahalicci ta Allah madauke da ka zo yin wani sabo sai ka tuna Allah ya hana kuma ga matsayin Allah gare ni don haka sai ka kama kanka fa nafarta sai ka gudu daga sabon ka gudu ma'ana sai ka bar sabon kamar yadda Allah ya ce wala qad hammat bihi zaliha tayin nuhin ta samma Yusuf don yayi zina da ita wa hamma biha shi ma Yusuf ya taso mata laula ar'a burhana rabba don ya ga burhan dalili na ubangijinsa ba duk da namiji yana son mace in tana da kyau haka duk diya mace tana son namiji in yana da kyau sai dai ayi hankuri a tuno Allah ya hana a kauda fuska a runce ido shi yasa Allah ya ce a runce ido amma in dai lahiya lau kake kaga mace mai kyau to shedan zai kawata ma ita haka ita ma mace in lahiya lau take tanga namiji mai kyau shedan zai kawata mata ita ba wanda bai son mata duniya da Allah zai cire son mata da ya cire shi ga annabawa ko saboda girma aikin da ya aiko suka su shiga amma kaga sun hiku wata ra mata ai to yan Allah bai doke mu annabawa sun mata ba wanne naka ce mun shi babu ruwa ne da su ya ana dai kawo da huska don Allah ya hana sai ka tsaya ga halalinka to tunda kuma akwai bukatar sai Allah ya halatta maka ka tahe kai kuma hahudu shi yasa in zaka aure tunda an ce ka aure mata hurhudu da yabi irin kowane mutum da irin macin da ya kaso kamar yadda kowace mace da irin kallon namijin da ta kaso wani ya fi son doguwa mai kauri mai kaza wani ya fi son asili wani ya fi son kaza to in zaka aure sai ka surka ka aure kowace iri duk inda ka ga wata mace ta baka sha kana da irin ta gida ka take ka biya bukatar kanta ta gida shikenan ka huta in ka ga wata doguwa ta baka sha'awa matanka duk in guntaye ne to wannan kwadayin ba zai fita da cikin zuciyarka ba shi a hikimar cewa ayi hudu don haka ka aure mata duk kala guda ba su biyan bukata kaga matan manzo Allah ai kaloli ne wata doguwa wata ƴar guntuwa, wata mai kawari, wata asilili, haka suke. Inda duk kaga wata asili tabbaka sha kana da asili, in kaga mai kauri tabbaka sha kana da mai kauri, in kaga dogwa tabbaka kana da dogwa, shikenan sai ka take biya bukatar ka zanna lafiya. In ba kawaya arai ko sai a surka ka gani ta mutahi ka gani hubbiba ilayya min dunyakum min nisabu wa dibu waj'ilat qurrata ayni fi salati haka annabi yace cikin abubuwan duniyar ku an samin su mata da turare dib turare wasu su ce abu mai zaki ba mai zaki bane mafi inganci turare ne cikin abubuwan duniyar ku kaga sai jingina duniyar gare mu shi ba da shi ba saboda duniya ba ta da mai da hankali ba ta taba karkatar da shi ba cikin duniya abubuwan duniyar ku waɗanda kuke karkata saboda an samin su mata da turare don kowa ya zanna da turare yana sawa sunna ne waj'ilat qurratu ayni amma an sanya sanye idanuna abinda nake in samu natsuwa fi salati ga sallah kadin sallah zikiri ce da ambata da karatun qur'ani kowannen suna maganin damuwa la bizikrillah tatma'innul qulub in kai sallah ka karanta qur'ani yana maganin bakin ciki da damuwa kai zikiri kai tasbihi kai tahmidi kai tahlili kai mi duk waɗannan suna maganin damuwa shi yasa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza hazanahu amrun badir ila salati da duk wani al'amari ya dame shi ya bakanta mai sai sallah daya ka zai raka'a biyu shikenan sai Allah ya cire abin da cikin zuciya to mata shi ana ke wanda bai da addini ko sai ta shagi hankali ne ya gushe wani kuma ya rata ya kai nake sai ayi maros ta iskan mu bakin ciki na har abada Allah ya tsare mu to ina yake yace wal qad hamad bihi ita zaliha tayi nufi ga annabi Yusuf ta taso mai Muhammad ya shi ma ya nuface ta ai dan adam ne annabi Yusuf laula an ra'a burhana rabbi in ba don ya ga burhan dalili daga wurin ubangijinsa menene burhanun ya tuna cewa Allah ya hana to ka gani in ba don haka ba kenan da ya afka gare ta kadhalika kamar hakan ga munka aikata linasrifa anhu su a domin mu kautar da mu juyar da mugun aiki da gare shi wal fasha da al fasha ashe ba kokarinsa bane aikin Allah ne Allah ne ya juyar da shi kadhalika linasrifa anhu su al fasha innahu min ibadina al mukhlasi saboda yana cikin bayin mu wadanda munka tsalkake ba za mu bar shi yayin wannan ta'asab ba shi yasa kullun ka nemi taimakon Allah kai dai kashin ranka baka iya kare kanka dan shi dan yayi karenka ya karkatar da wayannan hika balle kai sai ta shi amma annal la haula wala quwwata illa billah na fassara muku la haula babu wata dubara ga barin saba ma Allah wala quwwata babu wani ƙari ga yin da'a ga Allah sai illa billah sai taimakon Allah kai on your own baka da dubarar da zaka kauce ka daga saba barin saba ma Allah kai on yau baka da ƙarfin da zai saka taikawa Allah da'a sai in Allah ya taimaka ma to mu tafi fa hadhihi min ni'matillahi alayka wannan yana daga ni'imar Allah gare ka idza hamamta bima asiyati in kai nuhin sabon Allah wajadta Allah amamaka sai ka samu Allah gaba gare ka da zuciyarka tunda innan nafsu la'amartum bisu'i illa man rahima rabbi da zuciyarka ta darsa mai kaza sai ka tuno to ai Allah ya ce wala taqrabu zina Allah ya ce ka ai to kaga shi azziki shi abbanbancin wanda ya karanta da wanda to wanda bai karanta ba shi bai da wayan gina so shi me zai hana mai bai da abin zai hana mai sai ta yi abi ne shi yasa har abada da wanda ya san da wanda bai san ba za su zama daya ba fahimta sai ka ji tsoro wa khifta ka ji tsoro wata ba'atta ka nisanta anil ma'asi ga sabon la'annaka ta'budullah domin kana bautar Allah ragabata akan kwadayi wa rahabatan da kuma tsoro fa ma ma'anar ibada to yanzu mun ji tauhidin uluhiyya ka ce kai yana magana ne game da kadaituwar Allah ga ibada ko to me ma'anar ibadat mecece ibada al-ibadatu tudlaqu ana sakewa wai dinta ala amrayna akan al-amr rabiu alal fi'li akan aikin wal maf'ul da kuma abin da ake aikatawar. To da ku alal fi'ili, ana yin idlaqin ibada akan aiki allazi huwa ta'abbud, wanda yake shine ibadat. Fa yuqalu, sai a ce abada rajulu rabbahu, mutun ya bauta mu ubangijinsa, ibadatan bauta wa ta'abbudan bauta. Wa idlaqaha ala ta'abbudi, yin idlaqin ibada akan yin ibada akan aikin, min babu idlaqi ismul masdar, yana daga babin idlaqi ismul masdar ala al masdar akan masdar. Wa na'rifuha, muna gane ta, muna gane haka bi itibari da la'akari da idlaqaha, sakiwawai dinta alal fi'li akan aikin, bi annaha, da cewa ita ibada at-tadhallul lillahi, kankan da kai, kaskantar da kai ga Allah madaukaki. Yanzu in ba Allah ba, duk duniya bi da girman mutum kana yi mai ruku'i in ka zo gai sai ko dan gargajiya haka iyakanka dai, barka da kwana, ka dan san da kai ko, amma kai ruku'i hakan ga ka zo gai da mun kai ruku'i, balle kai sujuda haka kai goshin, duk duniya haka haka ne, in ba Allah ba, ka kaskantar da kai kenan. Fuska ta hi ko ina daraja ga cikin gabubuwa 360 na kuma ko ga fuska hanci ya ko ina da, to shine an kace ka turmuza ga kasa, don ba Allah ba wani mai girma ya kai ka turmuza hancin ka kasa gare shi madalla. To kaga ashe ibada shine at-tadhallulu lillahi, ina yake at-tadhallulu lillahi ta'ala, kaskantar da kai ga Allah hubban, saboda so ne da haka, wata aziman da kuma ganin girma ne da haka, don mi da kai ruku'i, don mi da kai sujuda, saboda son Allah da kuma ganin girma ne. Ga ka da kuɗi, ga ka lahiya lau, ga abinci, amma tun da sahiba ka ci abinci har rana ta haɗu, don mi ka sa kanka jin yunwa? Saboda sun da haka wa Allah shi yace ai sun da haka mai yarin jayi yin wannan da zaka ji, don inda duk abu yana haɗu, to ana rinjayar da wanda yake girma. Yunwa dai ga al'ada dan adam bai son yunwa ko, to amma kuma ga son Allah, to sun da haka wa Allah yarin jayi yunwa, shi yasa kai yadda ka zanna da yunwa, saboda son Allah da haka ka zanna da, saboda son Allah da kuma ganin girma ne da haka, yarin jayin wannan, shi yasa kai da ka zanna da yau, to shi ya ibada. Muna tare yanzu, wabi fi'il awamirihi, da aikata umurnoni ne, washi nabna wahi, da nisantar abubuwan da ya hana. Wa kullu man dhalla lillahi, duk wanda ya kaskantar da kai ne domin Allah, azza billahi, zai daukaka saboda Allah, Allah zai daukaka shi, in kai sallah sai ka samu daraja. Amma ka dibi sallah ai kaskantar da kai na, ka duka ka turmuza hancin ka kasa ka zanna kai, wallillahi alizzatu, dama Allah yace buwaya tana ga Allah, walil rasuli da kuma manzonsa, walil mu'minin da mu'minai. Wa tudlaqu, hakan ga ana idlaqin ibada alal maf'ul akan abin aikatawat, ay almuta'abbad bihi, abinda ake ibadar da shi, shi aikin shi kai ne wancan aikin, wannan kuma abinda za a aikatawa. Wahiya, ita ibada bi hadhal ma'ana, da wannan ma'ana ta al maf'ulu ko tu'arrafu, ana defining dinta, ana ta'rifin ta bima arrafaha bihi shaykhul islam ibn taymiya, da abinda malamin musulunci ibn taymiya ya ta'rifin, ta'rifi shine definition, ana defining dinta da abinda ibn taymiya ya defining dinta, haythu qala rahimahullahu, yayin da yace al ibadatu, shaykhul islam zai yi ta'rifin ibada, zai define me ibada, an kace define ibada, arifil ibada, yace al ibadatu ibada ismun jami'un, sune suna ne wanda ya hada li kullu ma yuhibbu Allah, ga duk abinda Allah ke so, wayardahu, kuma yayyada da shi, min al aqwali, na maganganu, wal a'mali, da ayyuka az-zahira, bayyananu wal batina, da boyayyu, duk wata magana da Allah ke so yayyada da ita, to fadin maganar na ibada ne. Duk wani aiki wanda Allah ke so kuma ya yarda da shi, aikata aikin na ibada, aikin nan na boye ne ko na bayyane, to wannan shine ibada, wannan haddacewa ake yi. Me a ibada? Yace al ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina. Hadha ash-shay'u alladhi ta'abbadana Allah bi, wannan abu da Allah ya bautar da mu da shi, ta'abbadana Allah, da Allah ya bautar da mu da shi, yajibu tauhidullah bihi, to wajibi ne a kadaita Allah da shi. Duk abinda Allah ya ce a yi mai, wanda muke wa Allah ragaban wa rahaban, saboda so da ganin girma ne ko, shine ibada.
to wannan abu da Allah ya bautar da mu shi wanda ake kira ibada to wajibi ne mu dayanta Allah bai halatta mu shiga Allah kuma mu shiga wani Allah ba la yusrafu li ghairi kada a juyar da shi ga wani wanda ba Allah ba kasalati kama sallah wasiyami da azumi wazakati da zakka wal hajji da hajji wad du'a da addu'a wan nadhar da alwashi wal khashiya da tsoro wa tawakkul da dogaro ila gai da zalika zuwa ga wani wannan dai min al-ibadatin nan na ukkan ibadodi abubuwan da an kai da kilarin ibadodi ne wadanda ake yi don Allah to wajibin mu ne mu tsaye su ga Allah kawai bai halatta mu su ga duk wani wanda ba Allah ba to sai mu tsaya nan to madallah to Allah ya shirye shi mu Allah ya sa mana albarka ga abin nan mun ka karanta to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.